cikin jawabin da yayi wa manyan hafsoshin yan sanda a hedkwatar rundunar yan sanda ta jihar Katsina da suka hada da DPOs na wato shugabannin division na fadin jihar mai kananan hukumar mulki 34 Sufetar janar na 'yan sandan Najeriya ya ce harkar tsaro fa na cikin gida aiki ne na 'yan sanda, kuma wajibi ne gare su su zaki damtse wajen ganin cewa an murkushe tare da dakila ayyukan ta'addanci.
Recently, we've seen act of banditry moving from the epicenter that we used to know and they are converging in Katsina State. And we have resolved not to allow that. And not in planning not to allow that, we believe we need to strategize with other stakeholders, the citizens of the state, our cooperating partners like the Miet Allah and other law enforcement agencies.
Sufetar janar na 'yan sanda ya ce a 'yan kwanakin nan mun lura cewa akasarin ayyukan ta'addanci sun karkato zuwa yankin arewa maso yamma, saɓanin inda aka saba jin turiyar su a arewa maso gabbas da kuma sauran wasu sassa, yanzu sun fara taruwa a nan jihar Katsina. A saboda haka ya ce Sufetar janar ya ce ba za mu lamunci hakan ya auku ba. Don kuma mu cimma burinmu na tsaro, ya zama wajibi gare mu 'yan sanda mu zagi damtse mu sake salo tare da dabarun dakila ayyukan ta'addanci ta hanyar hada hannu da dukkan sauran rundunonin tsaro na fadin tarayyar Katsina da kuma abokan hulɗa wato kungiyar Miet Allah waɗanda suka san lungu da saƙo na dazuzzukan da ke cikin Najeriya. Ta wannan hanya ne kawai in ji Sufetar janar 'yan sanda za su iya samun nasarar fatattakar 'yan ta'adda da hana musu matsuguni a cikin dazuzzukan mu inda suke aiwatar da waɗannan ayyuka nasu a wannan yanki cikin dare ko rana. Wannan in ji shi shine dalilin shi na kawo ziyara a nan jihar Katsina. Sani Shabalin Fashi, Murar Amurka daga Katsina a Najeriya.